Tashirin na nishadi yau baban Juma'a ga tawo.
Sunana Umar Ahmad Aliyu wanda aka fi sani da Baffa Ani.
Baffa Ani.
Yawa.
Kai a faje na nishadi a wanne ka fi karkata?
Gaskiya dai ni tun da na taso a rayuwata na kai na fi karkata akan waƙoƙin gambara wato ma'ana Hausa hip hop. Yawa. Yawa to ni tun ina yaro shine abin da yake
gidi. Sai fuka kamar da kaman me mawaƙin nanaye.
Mawaƙin nanaye to eh wani abin an ce kamati. To amma kuma kamar da yake ta zo kuma ba haka ba. To da na taso ni kuma sai naje tunanin da farko dai da zan fara mani koyon waka. Ba hip hop na fara koya ba. A lokacin ai ba wai abun baiwa ne daga Allah. Ko ba haka bane.
To ne ka fara.
To a lokacin da na samu wani gici mai ina so in fara waka sai ce mun yana da yadda za a yi saboda akwai kafiya akwai wane ne akwai wane ne sai ce to yanzu me ya kamata na yi sai ce to zai fara koya min kafiya.
Kafiya wato kowace
yawa yawa sai gwada miki kamar shi ne da waka da na ce dan dole suka san ni cin talatala dan sun kalle ni cin TV babu kala suna ji na ta radio na wahala like the rest ina tun ba a hada kala I know you love me like Mr. Mandela. Ina hozili to kinga dai kuma ya tafi da la to shine wannan kafiya to shine wannan abin da aka koya min da aka fara koya min sai aka ce to in je in samu in ki dan rubuta dakin 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 a daga to dai sai na cika 40 leaves guda biyu to kinga ya zama
80
a'a kawai ta yadda za mu koyi yadda ake jira wannan kafiya din
kana
koyon ka ga ɗin waƙoƙin yawa eh to kuma yawa duk dai wanda ya san ma dai yanayin waƙoƙin na idan ya ji zai ga zan iya ɗauko banki da kafiya ɗaya kuma sai na dage shi da wannan kafiya ɗin
muna batun shekara nawa muna batun shekara
nawa da fara waka na gaskiya dai yanzu ina tunanin na kai 8-10 dan tun ina secondary school
yanzu
na gama secondary school tun 2012 yanzu ina NTINCE 3 business education
a wasu makarantar
NTI National Teachers Institute yawa yawa
to ya kake hada waka da karatu
eh to gaskiya kowanne fannin sadarwa yau idan aka ce ranar karatu ce karatu za a ba da ma to mafi yawanci ma ita wakan ma na fi zuwa in tsara ta ko kuma in kirkiro ta da daddare a lokacin da na gama sana'a na gama karatu na zo na zauna sai wannan lokacin wani samu nutsuwa sai in fara kirkiro abubuwa.
Me ma in ce ka kace?
Baffa Ani.
Baffa Ani. Kina ne turaro ya ji Baffa Ani da wata waka ya
san ka. Gaskiya dai an sani da waƙoƙi kamar su akwai wata waka ta wai me kuke nufi. Akwai Come Closer, akwai Hausa Boy, akwai Jifa.
A rera mana Hausa Boy.
To shine wanda ake ina ama Hausa Boy, ama Hausa Boy. Ni ne ama Hausa Boy ama Hausa Boy ni ne to wani
shi ne
yawa saboda mutane da yawancin kika dora da mawaka zaki ga suna waka ne domin su ma su nuna cewa su yare kaza ne idan kika dauko mawaka daga kudu zaki ga idan sun yi waka yawanci su ma fada suke su ne yare kaza to kuma majority ni ma shi ne sai nake fito da yaran mu cewa ni ma Bahaushe ne abinda nake nuna a wannan wakar
wacce ce dokan jami'arsa
ita ce wai me kuke ni
wacce ya ne me kuke ni take
yi to kawai ita a ba da kowa ake ba kawai dai ana yin abin ne kamar saboda yanayin yanda kake yin waka wacce suke tunanin ba ka da sana'a ko kuma dai kawai dai kai ba ka da ma wani abin yi gaba ɗaya bakatun inda ka dosa a rayuwa ba shi ne na yau wai me kuke nufi ne wai me kuke faɗa ne ni dai ina ta fama kullum ina ta fama shiga ni kadai nake zuwa na tasi fax anyway da sun je su ga ina da fans hannun su yayi nauyi sun kasa kunna fax wai ni za su kwaikwaya suna ta doka fake sai dai in yi murmushi na ga sun yi remake ni kadai nake zuwa na tasi yi fax cin kari ba babbaka kamar wani tufak kulkuja kulkuta bagis na last card san samu na suke kamar botox card sun san ina da amfani kamar recharge card ai a Hausa ne kawai ake yin zaurance ya karaman magana ta ji ana ta sai ku
sabon wannan waka
yawa ita wannan sabon waka ina faɗa ne akan mutane abubuwan da suke faɗa wannan shi rashin aikin yi ne wannan shi rashin sana'a
rashin aikin yi ko rashin sana'a
rashin yawwa
ke ta zo na
ma yanzu da ce saboda kana yin waka baka san ma kai ina ka doka ba karatun ne wakance neman kuɗin ne kai gaba ɗaya suna ma kallon kamar dai wani shaka tafi da haka kamar wanda dai bai san me yake yi ba
to banda wannan sai wani irin sakonni ake isarwa a rubutun waƙoƙi da ake
ana isar da sakonni kala kala yauwa akwai waƙoƙi da ake yi zaki ga an yi waka na faɗakarwa ko akwai kuma wanda ake yin shi akan abubuwan da suke tafiya akan zamanance to duk irin wannan yauwa to yanzu ai ana cikin wani zamani ne na yanzu zaki ga kamar an baci da wannan zai sha wannan abun wannan zai sha wannan yauwa irin da wannan dai yanzu to ita ce a waƙar da nake shirye shirye zan yi ta yanzu insha Allah kuma cikin wannan shekarar zan saki wannan waƙar tare da audience da bidiyon ta
to ga hira ta dauko dadi mai sauraro ya tara a ranar Juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.